Kazamar asarar rayukan da aka fuskanta a harin Barkin Inatus na ranar 10 ga watan Disambar 2019 da wanda ya laƙume rayukan dakaru 89 a shinagodar iyakar Nijar da Mali na daga cikin manyan dalilan da suka sa shugaba Isu Muhammadu ya umarci ministan tsaro Professor Isu Katambe ya gudanar da bincike domin tantance ainihin matsalolin da ke baiwa 'yan ta'adda damar samun nasara a hare-haren da aka yi fama da su a wancan lokaci. Binciken ya gano cewa rubda ciki akan kudaden makamai da rashin sayan kayayyakin da suka dace ne ke haifar da wannan mummunan al'amari, sai dai hukunta masu hannu a wannan harkalla ya faskara. Dalili kenan kungiyoyin kwararren hula Rotab Niger da Alternative Espoir Citoyen da Tournoi La Page National da Tournoi La Page International suka shigar da kara a kotun Yamai, kamar yadda a yanzu haka wasu takwarorinsu na kasar Faransa ke irin wannan gugurmaya. Mukaila Halidu na daga cikin shikashikan wannan tafiya.
Kungiyoyin mu guda hudu mun dauki avocat can Paris ya aje dossier na yayi shi yanda ya kamata, to wannan dossier nan ne muka dauko yau muka kawo muka ba procureur. Mun ke wannan zancen nan na Minister de la Defense da mutane sun aza an manke da shi, a bubun manke da shi ba shiri muke nan gai. Yanzu mun kara shirin mu, mun kawo dossier mun bashi, ya dauki dossier din yayi an registre. Harkan Minister de la Defense ba kasar mu Niger kadai ne ya shahawa ba, akwai kasashe da dama da ke kiki. Insha Allah wannan dossier nan ya ci gaba, kuma duk wanda sun kici kudin Niger su san da cewa yau ko gobe suna amayo su. Wannan tabbata ne insha Allah. Muna fata justice zai aikin da ya kamata yayi, tunda justice din da za a yi da nan Yame da can Paris kenan waɗanda akwai sunayen cikin wannan dossier din nan insha Allah sai an ji.
Badakalar kudaden makamai wata magana ce da gwamnatin Niger ta damƙa rahotanta a hannun alkali mai kare muradun hukuma domin gudanar da bincike a shari'ance. Sai dai watanni fiye da hudu bayan damƙa waɗannan takardu, shiru kake ji game da batun hukunta masu hannu a wannan ta'asa da ta haddasa salwantar dubban miliyon sefa. Dalili kenan ayyukan kare haƙƙin ɗan adam suka fara yunkurin farfado da wannan magana, wace a dalilin ta wasu daga cikinsu suka ci kasan watanni sama da shida bayan da aka kama su a yayin wata zanga-zangar nuna buƙatar a yi haske a almadahanar da aka tafka a ma'aikatar tsaron ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.